my drugs. Baranjami, banana yo wuyangani. Duba kala na me chika se kalanda iko kalan shagali. Baranjami, banana yo wuyangani. Duba kala na me chika se kalanda iko kalan shagali. Kaji ke danda mata sike so haru wani jada baya sike. Girgiza, 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 girgiza. Kidan da mata suke so har warja da baya suke yi girgiza 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 ai bikin na gidan ku ne girgiza ko ina tinda rabbi ya baki shi daga yau kuma sai badi ga wata sai kashi tana neman agaji yo dubukin da babu ango gidan su raini da bikin gidan Halima gwaran sai ka ci papa talle face ruwa da fata. So har wani ja da baya suke yi girgiza 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 sai an gwada aka sanni gurai inda za a mutu ma mun yi rai zo ki ji mana dan ban hadin kai naji an ce kin iya ba da kai daga kumbotsa na kai ki ta kai ki dafe da kyau kan ki fado ta kai wanga ki da ki sa a ji kai idan ta matsa ya shafa mata mai muke da fansa da aljanu ba ta mun rai ta sa maka hannu mata ku girgiza mado siya ce ku kwarkusa abinda Allah ya ba ku rosaya banana yo wuyan gani duba kala na me kika ce kalan dadi ko kalan shagali ka ji kidan da mata suke so har wani ja da baya suke girgiza 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 kun ji kidan da mata suke so har wani ja da baya suke girgiza 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 girgiza.